Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumal tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ran Laraba 7 ga watan Mai na shekara wato 7 ga watan Yuni na shekara 2023. Cikin shirin za a ji cewa hukumar harzan Najeriya ta gargadi maniyyar tambana kan cewa za a iya samun matsalar daskarewa jini a yayin tafiya. Haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar Borno ya alƙawarin sake buɗe wata hanya da aka rufe don farkon fara ayyukan ta'addanci a jihar. Za kuma mu riƙa ƙasar Kamaru, inda 'yan ƙasar Nijar ke shirin sauke nauyin da ke kansu na zaɓar 'yan majalisu a can gida. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma da farko sai mu gyara zama mu fara can kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan hantsi ga kuma labaran duniya. Ukraine da Russia sun zargi junansu da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya Talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine, lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi. Lalata madatsar ruwan ta Kakhovka a wani yanki na Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane 16,000 da ke zaune a gabar kogin Dnipro. Hukumomin Ukraine sun ba da rahoton cewa ambaliyar ruwan ta mamaye kusan ƙauyuka 40 a yankunan da suke da iko da su. Haka kuma ana sa ran tasirin haka ya ƙara munana a yankunan da Russia ke rike da ikon su. Idan aka dubi kogin, Russia ce yake da iko a gabar hagu ta kogin da kuma madatsar ruwan kanta, yayin da Ukraine kuma take rike da ikon gabar kogin a dama. A birnin Washington, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta iya tabbatar da hakikanin abin da ya haddasa rugujewar katafariyar madatsar ruwan ba, amma tana nazarin rahotannin da ke cewa Russia da ta mamaye madatsar ruwan tun bara ita ce ta haddasa lamarin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa kasar Saudi Arabia a jiya Talata, inda kuma ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman. A lokacin ganawar tasu a birnin Jidda, Blinken ya yaba wa kasar ta Saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karbar bakuncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da kungiyar ISIS. Haka kuma sun tattauna kan kasar Yemen da kuma hanyar samar da maslahar zaman lafiya a can da wasu al'amura da dama. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Matthew Miller ya faɗa a wata sanarwar bayan taron cewa Sakatare Blinken da yariman na Saudiya sun kuma tattauna wasu muhimman batutuwan haɗin gwiwar tattalin arziki, musamman ta ɓangaren makamashi da fasahar zamani. Gabanin ziyarar, Blinken ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka tana da wani muhimmin ra'ayin tsaron ƙasa domin ƙarfafa daidaitawa tsakanin Isra'ila da Saudi Arabia. Gwamnatin ƙasar Malawi ta soma soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya. Jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun mutane da suka zo daga wasu ƙasashe. Ministan tsaron cikin gida Zikale Ngoma ya faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin cewa ƙasar ta Malawi ta sami koke daga Rwanda tana neman taimako domin gano ɓata gari 55 da ake neman ruwa a Jallo bisa tuhumar aikata laifuka da suke zaune a cikin Malawi. Ngoma ya ce ba za a iya gano mutanen cikin sauki ba, domin kuwa ta yiwu sun sauya sunaye kuma suna amfani da sunayen 'yan ƙasar Malawi. Ya ce a zaman wani sashi na farautar ɓata garin, gwamnati tana soke izinin shiga ƙasar da ma na zama ɗan ƙasar da aka sama ta haramtacciyar hanya. To sai dai kuma wasu ƙungiyoyin fafutuka na cewa tsarin ya yi faɗi sosai kuma zai shafi 'yan gudun hijira na haƙiƙa.
To nan jima kaɗan Murtala zai sake dawowa da labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda hajjin bana ta zo da wasu sauye-sauye sakamakon rikicin Sudan da ya sanya aka rufe sararin samaniyar ƙasar da tilasta bin wasu hanyoyi tare da ƙara tafiyar nisa da ka iya haifar da barazana ga lafiyar maniyyata. Kan wannan batu wakilin mu Hauwa Umar ta zanta da shugaban likitoci da ke kula da maniyyatan a hukumar al'azai ta ƙasar, Dr. Sa'id Ahmad.
duk abin da aka saba yi da na tunatar da mutane ran kula da lafiyar su sai ga wani abu ya zo kwatsam wannan shi kuma yana da ainihin matsalolin sa abin da aka saba shine jirgi zai tashi daga Najeriya zuwa Makka bai wuce awa 4 zuwa da rabi ba ko 5 in yayi tsanani sai kuma gashi abu ya zo wannan yaki ya zo na Sudan ba za a yi bin sararin samaniyar su ba sai an canza akala da za a bi wannan kuma ya kawo har zuwa jirgi zai kai awa 7 da rabi kila ma har ya kai 8 bincike ya nuna akan cewa duk mutum da zai zana a ainihin cikin jirgi yayi dogon tafiya ta wuce awa 4 to akwai yiwuwar daya a cikin mutane 600 daya daga cikin su ainihin jinin sa ya daskare misali masalan idan mutum ya wuce shekara 50 sai muka ga kin lallai akan dole sai mun ainihin canza yanayin abin da zamu yi me ya kamata a yi shine na daya akan cewa duk wani mahajjin mai niyan haji an zai tafi a nan state din sa ko jihar sa masalan dole ma'aikatan lafiya su tambaye shi in ya wuce shekara 50 wani cutuka yake da shi kamar misali daya akwai ko ciwon hawan jini ko kuma ciwon suga ko ciwon kumburin kafa ko ciwon kafa ko na koda ko wani irin ciwon da ke ganin an manyan mutane suke yin sa wannan in aka samu labarin wannan aka rubuta shi to kuma kasancewar sufa duk wani jirgi da dawo mahajjata akan sa ko likita ko nurse guda biyu ko uku ko hudu a cikin su dan saboda irin wannan yanayi muka faɗa musu masu jirgi akan cewa fa wannan mutane yawancin su ba su saba hawan jirgi ba saboda mu yi lissafi akwai ruwan mutane 12,012 wanda shekaru su ya wuce shekara 50 saboda haka wa'annan mutanen wasu mutane ne wanda muke ainihin muka damu akan su a muka faɗa masu jiragai akan cewa to duk lokacin da za su hau za a ba su kujera ya kamata su dinga aiki da ma'aikatan mu da suke kan cikin jirgin nan wurin ba su wurin zama sai muka ce musu akan cewa likitance akan duk wanda ya wuce shekara 50 ya kamata kar a sa shi a bakin windo a sa shi a bakin hanya saboda duk lokacin da ya zanna ya kamar misali awa 2 yana zanne ya kamata ya miƙe kafarsa ko kuma ya tashi ya dan zaga mai dan motsa jikin sa saboda hanyar jinin nan ilmuna hanyar tafiyar jinin sa da yake jikin sa yana tafiya saboda idan baya tafiya akwai yiwuwar wannan jinin kamar na faɗa zai daskare idan jinin nan hanyar jinin take dawo da shi zuwa zuciya wato veins kenan ta daskare jini ba yi ana iya samun wani abu da ake kira deep venous thrombosis shi wannan deep venous thrombosis idan ya zama gudan nan ya faru bayan ya daskare sai kuma ainihin tsinke sai ainihin shiga jinin kuma ya tafi to zai iya zuwa shiga cikin zuciya ko cikin huhu ya je toshe wata hanyar da jini yake tafiya wanda za ga mutum ya faɗi ko ya samu stroke a samu matsala ko kuma in ba ya sa'a ba ainihin rayuwarsa ta kare idan ma'aikatan nan a mahajjata suka sauka bayan awa 8 ko 7 da rabi wasu ba su saba zama ba sun wahala za su sauka a cikin wani yanayi sun gaji suna cikin damuwa amara su ta kama ko kuma za su zama sun rude so wannan rude ne kamata su ma'aikatan mu muna kokarin an faɗakar da su akan wannan yanayi saboda haka lokacin da mahajjata suka sauka likitocin mu da ma'aikatan lafiyar mu za su san yadda za su bi da wannan mahajjata saboda wannan al'amari bayan wannan kuma magunguna da ya kamata a dace Allah ya kiyaye idan irin wannan abin ya faru a saman jirgi so masu jiragen mun faɗa musu akan cewa akwai magunguna da ya kamata dole akwai shi a cikin wannan jirgin wanda zai taimaka in wannan abu ya faru za a yi wa'annan ma'aikatan lafiya da suke cikin jirgin za su taimaka dan a taimaka musu kuma mun buga takarda muna ainihin wayar da mutane akan a cikin turanci da harshen yarbanci da kuma hausa da kuma pidgin saboda mutane su gane wannan al'amarin abin da muke ciki
to har yanzu dai kuma tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya
yayin da take mai da martani kan kalaman da Prime Minister Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan Amurka ta ce kawancen tsaro tsakanin kasashen Australia da Burtaniya da Amurka ba wani kokari bane na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin Asia da kuma yankin Indo-Pacific ranar litinin Hun Sen ya bayyana cewa kawancin kasashen uku da aka fi sani da AUKUS sila ce ta gasar makamai mai hatsarin gaske yayin da yake kalubalantar zuwan jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a yankin kawayen kasashen uku sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya a cikin watan maris domin karfafa zaman su a yankin tekun pacific na asia inda china ke dada ayyukanta na soja yarjejeniyar ta buƙaci Australia ta sayi jiragen ruwa guda uku masu amfani da makamashin nukiliya daga Amurka an kafa kawancin na AUKUS ne tare da manufar haɓaka zaman lafiya da wadata da tsaro da kwanciyar hankali a yankin na Pacific da kuma bayan sa A ƙarshe Amurka tana nan tana aiki da kawayenta domin gano da kuma dakile saba wa abin da ta kira martabar bayanan sararin samaniya a duniya. Kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaidawa muryar Amurka a jiya Talata, yayin da take neman maida martani kan bayanan bogi na Rasha, tuni Washington ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna domin haɗin gwiwa da arewacin Macedonia a yaƙi da gurɓata bayanai. Ta ce tana da ƙuduri iri ɗaya da wasu ƙasashe kamar Bulgaria da Slovakia. James Rubin, manzo na musamman na cibiyar hulɗa da ƙasashen duniya ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya tattauna da wakilin muryar Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Nick Cheng game da tunkarar gurɓatattun labaran China da Rasha. Rubin ya shaidawa muryar Amurka cewa akwai fa'ida da rashinta ga yin amfani da bayanan sirri na gargajiya a fafutukar tattara bayanai, amma a halin yanzu cibiyar ba ta amfani da bayanan na gargajiya wajen dakile gurɓatattun bayanai na ƙasashen waje.
Murtala Faruk sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce zai duba batun wata hanyar ta wuce ta gaban barikin soja sama da shekaru 7 da suka gabata aka rufe ta sakamakon rashin tsaro don sake bude ta. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daudabi.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum ya ce zai duba batun hanyar ta wuce ta gaban barikin sojan sama da aka rufe tun shekaru 7 da suka gabata sakamakon tashin hankulan yayan kungiyar Boko Haram da kuma harkokin tsaro baki daya
da sake bude ta.
An da rufe hanyar barikokin soja na garin Maiduguri ne kamar da wanda ta wuce ta gaban barikin soja da ake kira Mai Malari da kuma gaban barikin sojan sama da ake kira Air Force Command da wasu sansanin soja da ake kira Garrison sakamakon lokacin matakan tsaro da sojojin su. Gwamnan ya ce rufe wannan hanya yana haifar da hatsarin gaske da ke sanadiyar lamshin rayukan mutane da dama. Wannan hanya dai irin tagwayen hanyoyi ne da kuma aka rufe hanya guda ana bi ta bangare guda ko a ce ma sai da aka samu wani hatsarin da ya sanadiyar mutuwar mutane biyu da kuma raunata wasu. A baya dai yayan kungiyar Boko Haram din sun sha kai hare-hare kan waɗannan barkoki. Gwamnan Zulum dai ya shaida mutanen wannan angon cewa su ƙara hakuri kuma za su zauna da manyan sojojin don tattauna yadda za a bi.
We have heard from the community what they said. One of the complainants has said that you can count up to about 50 accidents that have occurred in this particular place that has involved lives of many people.
Ya ce kun ji daga wajen jama'a suna iya kirga hatsarin da aka yi wannan hanya har guda 50 a wannan wuri kawai da ya yi sanadiyar mu rayukan mutane da dama.
While appreciating the efforts of the Nigerian Air Force and the Nigerian Army in general, I think time has come.
Ya ce a lokacin da zan yi ba jami'an tsaron Najeriya kuma lokaci ya yi da za mu buɗe wannan hanyar. Zan yi magana da sojojin sama don mu ga hanyoyin da za mu bi don sake buɗe wannan hanya. Ina kira ga jama'a su yi haƙuri. To ko me in Najeriya ke cewa ne game da wannan albishin na sake buɗe wannan hanya?
Sunana Usman Abubakar Gadi. A gaskiya in an buɗe wannan hanya ba karamin murna za mu yi, saboda a gaskiya wannan hanya ana matukar samun wahala, shan wahala kan wannan hanya, saboda wani lokaci akan samu cunkoso bin hannu ɗayan nan, kuma wani lokaci akan samu hatsari a wannan gurin. Hakika yanzu dai kamar yadda abu ya yi saukin nan, in aka bude wannan gurin za mu ji daɗi mu talakawa, saboda kaga akwai baki da wanda suke shigowa wanda sun ɗau tsawon lokaci ma daman ba su shigo gari ba, to akasari wannan hatsari yakan faru da su. To idan ya zo wani zai zo a razane ne, idan ya zo ya ga yanayin gurin a razane haka ga cunkoso sai ka ga an samu hatsari, amma yanzu aka bude ai ba karamin daɗi za mu ji.
Assalamu alaikum, sunana Malam Ali. Gaskiya wannan batun mun ji dadin shi sosai game da bude hanyar nan, saboda gaskiya abin yana damun mu. So yanzu kusan shekara ya kai kusan 7 ko 8 hanyar nan arifa ta kaice dai. To amma a yanzu wallahi tallahi an samu rashe-rashen rayuka a wannan wajen ba adadi. Dan yanzu ba ni zai ce ma ga iya abin da suka aka rasa a wajen nan. Amma yanzu in dai har an bude to in Allah da mun samu sauki wajen, kuma dama dan matsalar tsaro ne. To yanzu kuma alhamdulillah gome yayi kyau. Muna fatan Allah ya sa a bude din, mu fatan mu kenan don a samu sauki na hatsari da ake samu wajen hatsarin munanan hatsari ake samu saboda sun matsi wajen ga manyan motoci suna wucewa
sunana Amadu Gaji gaskiya wannan rufe hanyar da aka yi mun gani rayuwa dai mara dadi akan wannan hanyar game da irin accident da yake faruwa amma alhamdulillah tunda har Allah ya kawo lokacin da muka samu zaman lafiya har gwamnati ya yi yunkurin sai bude Allah ya bashi ikon budewa in ya bude kuma ubangiji Allah ya kyautata wannan al'amarin da yayi
wasu yan Najeriya ke bayyana jin daɗi su game da Albashir din sake bude hanya da gwamnatin jihar Borno Professor Babakar Umar Zulmin ya yi masu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to a gaida Haruna Dauda biyu to kafin mu kai ga rahoton mu na gaba a shakata da wannan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku isa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu a nan Washington DC a gunmu na cewa karfe 3 da kusan minti 20 na dare. Yanzu kuma zamu leka jamhuriyar Niger, inda ƴan ƙasar suka fada wani hali game da janye tallafin man fetur da aka yi a makwabciyar Najeriya. Wakilin mutumar abari na aiki da ƙarin bayani.
Yayin da al'ummar ƙasar Najeriya suka shiga wani hali na ni'asu game da tsadar man fetur, al'ummar jamhuriyar Niger ma dai sun ce abin a tsugunne ya tardo su, kamar yadda wasu ƴan kabu-kabu suka koka.
Ni ne Mama Aminu Isa, wanda aka sani Fiesta. Nan ko na rahama dan kabu-kabu game da wannan farashin kabu-kabu a yanzu dai gaskiya muna shan wahala da kabu-kabun ko a dai tau kai ko ma motoci masu wuta gaskiya muna cikin wahala da kina ganin mu da ga muna raga mu
sunan na Bebeto dan kabu-kabu ne a kuma yi ganin laihin akan kasar mu tukun tunda in kika yi nazari abin da kike nazari ke gani kuma buga gaba muke muna da matata ne da zan bari ka dauka mai na kasar mu barin ka sha amma bun mu samu shi yanzu abin da muke shan mai a yanzu 120-110
sanin kuwa ne dai ɗan adaidaita sahu suna aiki da man fetur ne fiye da kima ko yaya al'amarin yake a bangaren su ga wasu da na zanta da su
sunana Lawan Dandubai mai adaidaita wallahi wannan tsadan mai a matsayin mu na ɗan adaidaita gaskiya abu ne wanda muna jin shi ki kwarai mu masu adaidaitan da masu hawan duka talakawa ne kenan muna neman sassauci daga shugabannin mu Allah ka saukin abin nan a yanzu kusan ina shan litir ya kai 8 a wuni kuma abin da ake samu a kan litir 8 bai wuce kaman wata jikka biyal wani wurin in ka kai haka nan zaka dawo
mu tarihi ne a daidaita gaskiya yanzu kasuwar a daidaita da mu da masu hawa ya kamata tunda mai ya kara kuɗi muna kira ga abokan sana'ar mu mata da maza masu hawa a daidaita gaskiya su daure su kara mana dan wani abu a saman yanda muke daukar sa a da
yani mai a daidaita gaskiya tsadan mai dai a hali ne yanzu dai gaskiya muna ji a cikin mu kusan mu ce mu kadai dai muke dan jin abin da muke ji a cikin mu saboda dama mu man da muke sha da yana da sauki to yanzu an lumka mishi kudin shi
ɗan ruwa ruwa dai su ne suke zuwa ƙasar ta Najeriya suna kawo mai a nan jamhuriyar Niger su ma dai sun ce wannan al'amari ba su ji dadin shi ba kamar yadda Sunday Olise wakilin ƴan ruwa ruwa a nan jihar Damagaram ya bayyana
san da Olise magana da yawan ƴan ruwa ruwa abin da ya taba Najeriya ya taba Niger to gaskiya kawai ya shahi mu in ba dan su can suke ba dahe mu ce mu mun yi su ma yin zahin abin da ake abin da an samu canji tun da mannan yayi tsada sosai wanda ya saba siya $55 yanzu an ci mishi $110 ko $120 kun gani kenan yayi tsada sosai da yawa sun aje masu aje sun aje wanda ba su iya banga masu inji sun aje ko ko mishi litir sai share litir mishi litir biyar sai litir
yaya ana samun man ko kuma wace irin wahala kuke sha
wallahi ana samun shi amma da kyar sai ka aje mota kamar sai ta kwana wajen bangaren kudin tunda kudin ya limka sosai sama da da amma kamar bangaren mai bai kamata a ce dan Najeriya ta yi tsada mai ko ta kara manta kudi dan Niger ya dinga kara saboda muna da manna a cikin gida kuma yadda suke da kungiyoyin kwadago wanda suke jagircewa haka muke da su yadda suke kungiyoyin warhula haka muke da su yadda suke kungiyoyin malamai da saraki haka muke da su ya kamata wa'annan kungiyoyi ko kuma wa'annan mutane da gwamnati ya kamata su ba gwamnati shawara wannan mai Niger a rage mai kudi
ga kuma abinda wasu ƴan gari ke cewa
Kabiru wanda aka yi sani da Kebi na kwanar ramana ra'ayina tsadan mai gaskiya ni ba in daura shi ba akan haraka ko ina kawai haraka gwamnatin mu Ahmad Bashir ina zo shan mai ne
yaya litre nawa ta tsaya
litre na sai shi 110 da Allah 50 nake ce
ya kaga wannan tsadar ma
gaskiya wannan tsadar ma ya kamata magabata su samu su mata zaman ta daban kwa
Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar Abari yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kawo mana sharhin jaridin kasar Kamaru
zan fara shirin jaridarmu na wannan mako ne dai da jaridar nan ta da sahar tarihin kasar Jamhuriyar Kamaru an da ta bayyana mana cewa maharan Boko Haram sun kai waɗansu harare a tsakanin kasar tarayyar Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru an da suka halaka jandarmomi da kuma waɗansu ƴan wannan ƙauyuka da ke kan iyakan kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya sai kuma jaridar Kalara an da ita kuma ta bayyana mana cewa hatsarin motoci yana
kara kamari a tsakanin manyan titina dake manyan biranen kasar jamhuriyar Kamaru Duwale da Yaounde hakan dai yana sanadiyar lafiyar rayukan al'umma da dama a wannan mako ma mutane sama da 25 ne suka ci gagarin ku a wadansu hatsarurruka da ya gudana a wannan bangaren sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar Faransa suna ci gaba da haɓaka danƙon zumuncin da yake tsakanin su kasancewar kasar Faransa ita ce uwargijiyar kasar jamhuriyar Kamaru ta bangaren faransanci yanzu dai jakadan kasar Faransa mazauni a kasar jamhuriyar Kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar jamhuriyar Kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar Kamaru da kasar ta Faransa za ku mulika jaridar ta Afrim Media an da ita ma ta yi mana bayani cewar a bangaren ingilishin kasar jamhuriyar Kamaru jihohi biyun da suke fama da matsalolin tsaro yanzu dai gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da waɗansu ƙasashe na duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukansu nan babu sani babu sabo domin tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar nan ta The Guardian Post ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ita ma ta bayyana mana cewar yanzu dai ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru Musa Atanga Ji ya bayyana cewar mahajatan wannan shekaran za su fara barin kasar jamhuriyar Kamaru zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da ayyukansu ranar 11 da ranar 12 ga wannan watan da muke ciki domin gudanar da ayyukansu na hajjin bana mahajata sama da 3,750 ne dai yanzu haka za su bar kasar Kamaru zuwa kasar mai tsarkin Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Mahama Awal Garba kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
lalle a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata dan haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar Allah sa mu dace
to amin mallam Iro da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takeice
ta takaice Ukraine da Russia sun zargi junansu da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya Talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaki lalata madatsar ruwan a wani yanki na Ukraine da sojojin Russia suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashin mutane 16,000 da ke zaune a gabar kogin Dnipro sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa Saudi Arabia a jiya Talata inda kuma ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman a lokacin ganawar tasu a birnin Jidda Blinken ya yaba wa kasar ta Saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karbar bakuncin taron haɗin gwiwa na yaki da kungiyar ISIS gwamnatin kasar Malawi ta so mu soke izinin zama dan kasa ga yan gudun hijira da masu neman mafaka da tace sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun mutane da suka zo daga wasu kasashe yayin da take mai da martani kan kalaman da Prime Minister Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan Amurka ta ce kawancin tsaro tsakanin kasashen Australia da Burtaniya da Amurka ba wani kokari bane na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin Asia da kuma yankin Pacific
to madalla masu sauraro a nan maka ƙarshen shirin namu na hanci sai kuma canza la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo sarar cikin abokin aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar koda yaushe za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka wajen kawo muku shirin, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyar Mateo Helen Coden. Mr. Phil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.